Sangani kuma domin kai ne cikina kai ne cikina in sun gani kai nake so su gani kuma domin kai ne cikina kai ne cikina kai ne
Let me calm the storm, let me break the chain.